Kotun daukaka kararrakin zabe dake zama a Abuja ta warware sakar da kotun sauraron kararrakin zabe a jihar Nasarawa ta yi, inda ta ayyana gwamna mai ci Abdullahi Sule na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar. A ranar 2 ga watan Oktoba wannan shekara ne dai kotun sauraron kararrakin zabe a garin Lafiya fadar jihar Nasarawa ta ayyana David Ombugadu na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben. To sai dai a zamanta na yau Alhamis, kotun daukaka karar karkashin shugabancin mai shari'a Ezekiel Ajayi ta ce kuskure ne aka samu daga yadda aka dubi hujjojin da ya kai ga yanke hukunci a kotun na farko. Mai ba gwamnatin jihar Nasarawa shawara kan harkokin yada labarai da hulɗa da jama'a Mr. Nawani Aboki yace kotu ta tabbatar da gaskiya.
A yau dai muna cika da murna domin kotun daukaka kara ta yi abin da ya kamata a yi tun da farko a can Lafiya. To mutanen da duka suka kawo daga PDP suka kawo duk suka cire su daga cikin lissafi. Wannan ya ke ga cewa IKs na governor was being very strong. Don ce bai kamata ma da an cire an ce wai shi governor Sule ma ya fadi a zabe ba. To sun mayar ma governor Sule sun kwashe case na PDP suka mai wa governor Sule da position na shi.
Kenan sun tabbatar da cewa shi gwamna Abdullahi Sule shine ya lashe zaben jihar Nasarawa.
Eh, an lashe zabe. Don wannan cikin alashuwa don anan government lodge anan Abuja mutane su cika koina ga mutane koina don kanana da manya duk an taru anan ana alashuwa don godiya abinda ya faru yau.
Alhaji Abubakar Sadiq wani dan jami'iyar PDP a jihar Nasarawa yace za su daukaka kara zuwa kotun Allah ya isa.
Yau dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Haji Zainab. Saboda yadda muka ji ga yadda abubuwa suka kasance kuma ita kotu ta je ta yi wani nata yadda mu ba mu ji daɗi ba, amma za mu ɗaukaka ƙara zuwa kotun Allah ya isa kenan mu je mu sake bugawa can mu gani. Kuma muna fatan insha Allah za mu samu adalci.
To amma waɗanne hujjoji ne ita kotun ta bayar da ta ga kamar ya kamata ta kwace wannan zaɓe a Lafiya?
To tana maganan cewa wai ita bibal da aka zo da ita wai ba an zo aji ta ne ba a yi amfani da ita ba. Sa'annan shaidu da muka kawo da na ɗaya da na biyar da na nawa da na nawa da muka kawo muka tabbatar ma ita tribuna ta ce wai lalai wannan shaidun ɗin wai ba daidai ba ne. Saboda haka shi ya sa su suka yanke hukunci a kan suka bar ma shi gwamna mai ci. To amma mun miƙa wulaya mu zuwa ga Ubangiji, dama idan abu ya faru ko da na baƙin ciki ne addini mai koyar da mu mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ya sauya maka shi da alheri.
Yanzu dai hankula za su karkata ne kan yadda za ta kaya a kotun koli na daga ita sai a bari wa Allah. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.